ƙarfi 11 da hukumar yaki da rashawa ta EFCC ke zargin kamfanin PNID da shi ya alƙalin babban kotun tarayya Edward Ekwo da yanke hukuncin karɓa kaddarorin kamfanin PNID a matsayin hukuncin laifuka kamar yadda doka ta tanada kotu ta ce za a miƙa kaddarorin ga gwamnatin Najeriya waɗanda ake zargin Muhammad Kuchaji da Adamu Usman sune daraktocin kamfanin PNID kuma an kama Usman da laifi 16 Kuchaji kuma an kama shi da laifi 10 a nan lawyer EFCC Bala Fangane yake cewa
the third of it had to do with money laundering of the fourth one had to do with failure to comply with the requirements of the special control unit against money laundering
a shirye abubuwa da ake zargin su sun hada da almundahanar kudade yin amfani da ofishinsu ba yadda doka ta ce ba da kuma gaban kasa da tattalin arzikin kasa daga cikin waɗanda ake tuhuma Adamu Usman ya ce an same su da wannan laifi kuma dole ne su miƙa wuya saboda a gama shari'a cikin lumana
how to prolong the matter. And I think it is the right decision, having considered the facts and the evidence of the matter. So that is the right thing to do.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan an kai wannan hukuncin kasar Ingila inda aka ci Najeriya tarar dalar Amurka biliyan 9.6 a gabanin wannan shari'ar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.